play in the knot. This is how we play in the knot. Yazo burodo mazan kwaila ga zakin rage a duk sai mu ya arewa dan wake daga dada da dadewa ga makanana yan makarantan boka karatu ga salla ba hayaniya ba fada kasuwanci zama lahiya wayo 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 ibiza o ha la vida loca I'm around you, yeah, yeah. Daddy, where we did play, I know I'll leave you. Where we did laugh, no need to worry. Where we did you, not so jolly.